Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce ta da Muhammad Hafiz Baballe. Sauraro abokan aiki muka sake muke zuwa muku daga a wannan shiri yau Alhamis 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz kanan labarai.
Masu ikirarin jihadi sun kashe sojojin Syria 11 a wasu harhare daban da suka kai a arewa maso yammacin kasar. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy kan kara yawan bashi da kasar za ta ci. Mahukuntan Taliban na Afghanistan sun yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankin su wajen kai harin bam a masallaci cikin makon nan a Pakistan.
Kanan labaran kenan. A yanda ake dab da gudanar da manyan zabuka na shugaban kasa, ƴan majalisun tarayya, gwamnoni da ƴan majalisun dokokin jihohin kasar 36. Akwai muhimmin bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Yau za mu haska fitila ne kan jihar Benue. Sannan muna tafa da wata muhawara da muryar Amurka ta shirya inda 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau suka sha alwashi magance tarin matsalolin da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. Kamar kowace rana kamar ta yau, Alheri za ta shigo da shirin ta domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An kashe sojojin Syria 11 jiya Laraba a arewa maso yammacin kasar a wasu harhare daban da kungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahrir al-Sham suka kai, kamar yadda kungiyar da ke sa ido kan yaki ta rawaito. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syria da ke da mazauninta a Burtaniya ta ce kungiyar HTS ta harba rokoki kan wani sansanin sojin Syria inda suka kashe sojoji 8 a kusa da kafar Ruma a lardin Idlib. Daga baya an rawaito cewa an kashe sojojin Syria 3 a wani hari sarika nuki a kusa da kafar Nabil da ke lardin. Ya kuma kara da cewa mayaka masu ikirarin jihadi na HTS ke da alhakin kai harin. Zafin mambobin tsohuwar kungiyar Al-Qaida ta Syria ne ke jagoranta kungiyar HTS. Nan take dai kafofin yada labaran Syria ba su bayar da rahoton kai harin ba. Kimanin rabin lardin Idlib da ke arewa maso yammacin kasar da kuma yankuna da ke da makwabtaka da lardunan Aleppo da Hama da Latakia na karkashin ikon kungiyar HTS da sauran bangarorin 'yan tawaye ne. Yankin Idlib na da mutane kusan miliyan 3 waɗanda kusan rabin su ke gudun hijira. Jiya Laraba Amurka ta saka takunkumi kan ƙarin jami'an 'yan kasuwa da ke da alaƙa da yakin da Rasha ke yi da Ukraine, inda ta auna wani dillalin makamai ɗansa da kuma wasu gungun kamfanoni masu zaman kansu na Asiya da Turai da kuma Gabas ta Tsakiya saboda ƙoƙarin taimakawa Moscow wajen samun ƙarin makamai a tsawon yakin da take yi na kusan shekara guda. Ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta bayyana takunkumin da ta kakabawa dillalin makaman na ƙasar Rasha Igor Zimenkov da ɗansa Jonathan da kamfanonin da ke da alaƙa da cibiyar sadarwa ta Zimenkov a ƙasashen Singapore, Cyprus, Bulgaria da Isra'ila da sauran ƙasashe. Yunkurin da Rasha ke yi na yin amfani da wasu wakilai don kaucewa takunkuman da Amurka ta kakaba mata ya nuna cewa takunkumin ya ƙara wahalhalu da tsadar gaske ga rundunar soja da masana'antu na Rasha wajen samar da kayan yakin Putin, inji mataimakin sakataren Baitul Malin Amurka Wali Adeyemo yayin da yake magana kan shugaban Rasha Vladimir Putin. Ma'aikatar Baitul Malin ta bayyana sunayen mutane 22 da kamfanoni da ta ce suna da alaƙa da hanyar kaucewa takunkumin da take tallafawa rukunin masana'antu na sojan Rasha. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden ya gana da kakakin majalisar wakilai Kevin McCarthy a fadar White House jiya Laraba, wanda shine karan farko da aka zauna tsakanin shugabannin biyu tun lokacin da 'yan Republican suka karbi ragaman mulkin majalisar wakilai bayan zaben rabin wa'adi na watan Nuwamba bara. shugabannin biyu sun tattauna batutuwa da dama da suka hada da bukatar gaggawa ta kara yawan bashin da kasar za ta ci, adadin kudade da majalisa ta bawa gwamnati damar taranto don biyan bukatun kashe kuɗi da ake da su. Biden ya bayyana kararar ga makati cewa haƙƙinsu ne kada su bari wani abu da ba taɓa ganin irinsa ba, kuma mummuna da tattalin arziki. A cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar bayan taron, kundin tsarin mulkin Amurka a bayyane yake game da wannan wajibci, kuma jama'a Amurka suna sa ran majalisa za ta gana da ita kamar yadda duk magabatansu suka yi babu sharadi. Bashin Amurka ya kai dala tiriliyan 31.4 a ranar 19 ga watan Janairu idan ba a cimma yarjejeniya ba. A karan farko kasar za ta shiga taɓarɓarewar tattalin arziki cikin 'yan watanni, lamarin da ka iya jefa tattalin arzikin kasar cikin mawuyacin hali.
A yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban a kan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe, a yau wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta yi nazarin harkokin siyasa da zamantakewar al'umma a jihar Benue. Ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
A yayin da ake dab da gudanar da manyan zaɓuka na shugaban ƙasa, 'yan majalisun tarayya, gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohin ƙasar 36, akwai muhimman bayanai daban-daban akan jihohin Najeriya 36 da irin ababen da ya bambanta su da juna. Bari mu fara kawo muku bayanai akan Benue, jiha da aka kirkira a shekarar 1976, wacce ke ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya. Jihar dai na da yawan jama'a kusan 4,453 a bisa ga alƙalamin ƙidayar jama'a da aka yi a shekarar 2006. Jihar ta samo sunanta ne daga kogin Benue, kogi na biyu mafi girma a Najeriya, kuma ta yi iyaka da jihohi shida wanda suka hada da Nasarawa, Taraba, Kogi, Enugu, Ebonyi da Cross Rivers, kuma tana da iyakar ƙasa da ƙasa da Kamaru zuwa kudu maso gabas. 'Yan ƙabilar Tiv, Idoma da Ijede ne ƙabilu mafi girma a jihar. Akwai Itulo, Ibo, Jukun da dai sauransu. Babban birnin jihar shine Makurdi. Benue jiha ce da ake matatakin matattarar abincin Najeriya saboda arziki noma, kuma amfanin gona da aka fi nomawa a cikin ta sun hada da lemun zaki, mangwaro, dankalin gida, rogo, waken suya, dawa, riɗi, shinkafa, gyada da kwakwa. Abdullahi Shalan shine gwamnan soja na farko a jihar ta Benue daga ranar 3 ga watan Fabrairun shekarar 1976 a lokacin mulkin soja na General Olusegun Obasanjo, ne ritaya bayan da aka cire jihar Benue daga tsohuwar jihar Benue Plateau. Bayan Shalan, gwamnoni 12 ne suka mulki jihar zuwa shekarar 1999. Goma daga cikin sojoji ne, sannan biyu kuma na farar hula. Bayan dawowar mulkin demokradiyya a shekarar 1999, George Akume ya ɗara kan karagar mulkin jihar a matsayin gwamna karkashin jam'iyyar PDP. Gabriel Towa Suswam shima jam'iyyar PDP daga shekarar 2007 zuwa Mayu na 2015, sai kuma gwamna da ke dab da kammala wa'adin mulkin sa na biyu, wato Samuel Lora Otom, wanda daga APC ya koma PDP daga watan Mayun shekarar 2015 zuwa yau. A zaben gwamnan jihar Benue mai zuwa na watan Maris din shekarar 2023, 'yan takara da ke kan gaba su ne Hayasin Aliya da mataimakinsa Sam na APC, wanda kotu ta soke zaben fidda gwani da ya samar da su a matsayin 'yan takara sakamakon rashin bin ka'ida. Sai dan takarar jam'iyyar PDP Titus Uba, wanda shi ne kakakin majalisar dokokin jihar da mataimakinsa John Ngbede, Herman Himbe da Christopher Onyiloyi Idu na jam'iyyar Labour, Ben Ruben Angwe da Comfort Ogbaji na jam'iyyar NPP da dai sauransu. Ya zuwa yanzu dai, 'yan asalin jihar da ma masauna na ci gaba da bayyana cewa ababen da suka fice musu tuwo a ƙwarya su ne rashin tsaro, matsin tattalin arziki, koma baya aikin noma, rashin aikin yi ga matasa da dai sauransu, kamar yadda za ku ji daga bakin Ben Agande da wasu mutane.
Abun da ya ja mutane hankali shi ne maganan insecurity din ya sa ba su zuwa gona. Su mun san Benue cewa manoma ne, amma akwai wasu wuraren da mutane ba su zuwa gona. Beyond that, the cost na abubuwa, so the combination na wannan abun insecurity, the cost na abubuwa has affected the production da muke yi a Benue. Abun da federal government, the state government suka yi, we believe that there has been a little improvement, and mun san cewa da yau zuwa gaba there will be greater improvement. improvement a wannan shekara.
The issue that is most of concern to us in Benue State as we head into the 2023 general election is the issue of insecurity. So all of these have occasioned upon the citizenry a cash squeeze.
Ko menene al'umma mazauna jihar Benue ke cewa game da tsare-tsaren hukumar INEC da take kan yi don gudanar da zabe da kuma sirrin da masu kada ƙuri'a suke don tunkarar zaben? Ahmad Muhammad dake aikin kanikanci a makurdi yayi bayani.
A gaskiya ban da ƙarfin gwiwa, rashin ƙarfin gwiwa na shine ga yanda aka yi arrangement din zaben, mun san cewa mafi yawancin mutane ba su da voter card. Kamar ni da nake miki wannan magana, voter card nawa bai zuwa hannuna ba. Kin ga cewa ba ni da assurance na zan zabi wanda nake so ranar zabe. Ina da cikin tangardar ƙasar mu Najeriya. Ya kamata a ce wata uku kafin zabe kowane dan ƙasa yana da nashi voter card a hannun shi.
Kazalika mutane na ci gaba da tofa albarkacin bakin su a game da tsarin zabe da yadda za a tabbatar da gudanar da ingantaccen zabe cikin zaman lafiya da lumana.
Sunana Binta Garba, ba kowa bane ke da privacy ma. Wasu suna da shi, wasu ba su samu ba. Kuma election din kin san kada mu ji abinda muka yi da kowa yace sai baba. Kuma abubuwa sun lalace, kudin prices na komai na abinci da sauran su. So kin ga the best thing ya kamata kowa ayi tunani da kyau, su yi zabe da kyau, amma babu abin da ya wuce zabin Allah.
Sunana Ada Achanya, magana na election 2023 J&J state na because na the voters card na. Jin zaba shugaba wani ba zai ba mu gunya ba. Mu zaba mutum ke yi aiki stakeholder su sa hannu su ba electoral security maganan kudi those stakeholders I need to ba security so that agent go su kawo fada ba so that electoral just to yi free and fair election.
Mima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria. A kai da Halima Abdulrauf yanzu kuma Hafiz na dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Laraba mahukuntan Taliban na Afghanistan suka yi watsi da zargin cewa an yi amfani da yankin su wajen kai harin bom a masallaci cikin makon nan a Pakistan, inda suka buƙaci makwabciyar ƙasar da ta yi bincike sosai kan irin wannan ta'addanci kafin ta dora laifi a kan wasu. Ministan harkokin wajen Taliban Amir Khan Muttaki ya shaida wani taro a Kabul babban birnin ƙasar cewa kamata ya jami'an Pakistan su samu bakin zaren warware kalubalen tsaro da suke fuskanta a cikin gida da kuma daina shuka tsabar kiyayya a tsakanin kasashen musulmin biyu. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin harin bom ɗin da aka kai a wani masallaci da ke cike da cunkoson jama'a a headquarter 'yan sanda a lardin da ke da tsaro a birnin Peshawar na Pakistan. Fashewar bom ɗin ta yi sanadin mutuwar masu ibada sama da 100 waɗanda galibinsu 'yan sanda ne, tare da jikkata wasu da dama da ruguza benen saman ginin. Daga ƙarshe, a wani shirin haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauransu, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fara wani shiri na tallafawa manoma da gwamnatocin Afirka wajen yin shiri da kuma daidaita kalubalen samar da abinci da sauyin yanayi ke haifarwa. Wakilin Amurka na musamman kan samar da abinci na duniya, Dr. Kari Fowler, ya kaddamar da sabon shirin jiya Laraba a cibiyar dabaru da nazarin ƙasa da ƙasa da ke Washington.
Crops adapted to climate, pests, diseases and the needs of the marketplace.
Ya ce shuka da ta yi daidai da yanayi, maganin kwari, cututtuka da kuma buƙatun kasuwa sharaɗi ne na samar da abinci. Ƙasa mara kyau ba ta samar da abinci da yawa. Fowler, wanda ya ziyarci ƙasashen Zambia da Malawi kwanan nan, ya yi gargaɗin cewa akwai buƙatar a samar da amfanin gona cikin gaggawa da aka shirya don jurewa illar sauyin yanayi da buƙatun noma na ƙaruwa al'umma Afirka. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. In takarar kujerar gwamna a jihar Filato sun sha alwashin magance tare matsalolin da jihar ke fuskanta idan jama'ar jihar suka ba su ƙuri'unsu. Maita za ku ji a wata muhawara da muryar Amurka ta shirya a jihar ga wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Yan takarar kujerar gwamna a jihar Plateau sun sha alwashin magance tarin matsaloli da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. Yan takarar sun dauki wannan alkawali ne yayin tattaunawa da muhawara da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya da gudunmuwar jami'ar Jos da gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau da Unity da ke Jos da aka gudanar a jami'ar ta Jos. Yan takara shida ne daga cikin 17 suka samu halartar muhawarar. Dan takarar gwamna a karkashin jami'ar ADC Solomon Nandi Chendang ya bayyana yadda zai tunkari matsalar tsaro.
Ba abin da za a yi siyasa da ita ba. Kamar jami'an wanda suka sani lokacin ne shine koyaya. Da kuma haɗin kai da jama'a. Mu kawo policy din kowane dan party sai
Shi ko dan takarar jami'ar APC Nantawe Yilwada wanda ya gudanar da muhawarar ta harshen nasara ya samu mai yi masa tafin tani.
Yace na farko shine sha'anin tsaro domin tabbatar da tsaro da kuma samar da cigaban jihar Plateau. Yace kuma zai kokari wajen gina al'ummar jihar Plateau da samar da wadata ta arziki.
Dan takarar gwamna a jami'ar Abga Samuel Abashi kuwa ga abin da yake cewa
muna magana early warning system da ba mu danga fawa a wurare na tsoro kuma duk da sophisticated equipment da kasar waje take da shi dole they rely on human beings to pass to first class information.
Caleb Mutfang da ke takarar gwamna a jami'ar PDP kuwa cewa yayi
ba wani abu ya kawo ni siyasa ba illa zo ba da kaina domin rayar da kasar Plateau. Kuma na tabbata idan Allah ya yarda za mu raye Plateau ta zama kasa mai sha'awa.
Shi ma dan takarar gwamna a jami'ar PRP mai makulli Luka Pampe ya ce
dole a yi ba jama'a adalci tsakanin manoma da makiyaya dole a masu adalci. Wato wannan ne abinda ita PRP jam'iyyar PRP ta tsaya a kai.
Mr. Ponya Ibrahim da ke takarar gwamna a jami'ar SDP mai doki ga irin nashi bayanin.
Ayyukan da zamu yi a Plateau State mun ga mun ce a NCT cewa 40% na appointment 40% na kasuwanci zamu ba mata ne zamu ba wanda they are less privileged.
Tun farko shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya ya yaba wa muryar Amurka da wannan yunkuri na ba 'yan takara zarafi su bayyana kudurorinsu wa jama'ar da za su zaɓe su.
But organizing a location like this is very very important, you know, for the development of the Plateau and the development of Nigeria.
Shugaban cibiyar nazarin tashin hankali da samar da zaman lafiya a jami'ar Jos Farfesa Danny McCain yace demokradiya tana aiki ne da kyau idan akwai mutunta juna da amincewa da abin da wasu suka yi imani da shi.
Democracy and peace work best when there is mutual respect.
Tattaunawa da muhawarar dai shine na farko da muryar Amurka ta shirya da za a gudanar a jihohin Kano, Sokoto, Kaduna da Adamawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba.
Mata yanzu su fito su ma su taka rawan gani a unguwanninsu a cikin al'ummansu kuma su shiga siyasa.
Mafi muhimmanci shine goyon bayan, muna neman goyon bayan maza domin dole sai da goyon bayan su.
Masu saurara assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ya rage saura makonni uku a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya, makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. Idan kuna biye da mu makon da ya gabata, muka fara haska fitila kan matsayin takarar mata a wannan zabe da kuma abin da za a iya yi a cikin wagegen jidin da ke akwai tsakanin takarar mata da ta maza. Yau ma muna tare da Hajiya Binta Musa, shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar Plateau, da Ambassador Roda Godul Jahuta, shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar Plateau, sai kuma Dokas Lenkat, shugabar gamayyar kungiyoyin ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai barin gado, da ambasada Ridwan Jimat Imam malami karkashin kungiyar Jama'atu Nasrul Islam ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar
kamar yadda ita Madam Roda ta yi magana maza sun mamaye sun yi babakere kuna mazan nan me yasa har yanzu ba ku ba mata zarafin da su ma a ce za su samu kaso na yadda ya kamata a cikin harkokin siyasa ba
da farko dai kamar yadda kika sani ni ba dan siyasa bane amma ina sauraron abin da yake tafiya a siyasance a kasa kuma ina bibiya kamar yadda kundin tsarin mulkin kasa take ta bayawa kowane dan Najeriya dama ta shiga jam'iyyar siyasa to ni ina tunanin cewa tunda ajiya ta bada lissafi cewa mata yawan su a Najeriya sun dauki kashi 49 cikin 100 kun ga wannan ba karami yawa bane maza suna da kashi 51 kenan to me zai hana mata su shiga jam'iyyun siyasun nan kuma su kasance kowani jam'iyya su shiga da yawa idan suna cikin jam'iyyu tunda tsari ya ce jam'iyyun siyasa ne za ta fitar da gwadin takara sai su taka rawa na azo a gani a cikin waɗannan jam'iyyu idan suka yi wannan to lokacin da aka tashi fitar gwani na jam'iyyu to sai su marawa mata baya kuma ba za a rasa mazaje da za su mara musu baya ba
kenan kana cewa
misali yanzu idan kika duba Adamawa ai zaki ga cewa mace da ta karbi ta samu tiketi na jam'iyyar APC gaba daya ta kada mazaje sama da guda nawa ar so on shugaban hukumar EFCC ta kada shi ta kada gwamna ta kada wani me fata wannan karfin tana cikin jam'iyya ana damawa da ita mutane kuma sun yadda da karfinta da kuma tunaninta da kuma irin adalcin nata
amma bisa ga wannan misalin naka a cikin jihohi 36 har ma da guda daya birnin tarayya kusan za a ce ita daya tilo ce wanda ta kai wannan me yasa ya zama haka
to wannan idan kika duba asarin Najeriya zabe da aka yi a shekara 1990 an samu mata guda 15 ne kawai da suka shiga wannan gidan majalisar tarayya da aka zo kuma 2003 sai abin yayi sama aka samu mata har guda 31 to zuwa 2003 kin ga sun ninke abinda suke da shi bi ma'ana wayewan ya karu to da aka zo kuma 2007 a madadin su kara karfi a siyasancin sai suka rage suka sake suka yi kasa to yanzu nan yanda nake maki magana a 2017 da aka yi zabe a 15 to an samu mata guda 27 to yanzu ana da 29 to kin ga bi ma'ana ai mutum ba zai dauka siyasa is a game of number ana duba yawan mutane ne kuma da mabiyanka da kuma ya zaka iya deliver na zabe saboda haka mata yanzu su fito su ma su nuna su taka rawan gani ya zama an san su cewa wayannan da gaske idan aka ce su wakilce mu za su wakilce mu ina ga shugaban kasa na yanzu ya baiwa mata wasu gurbi masu muhimmanci ki duba yanda ya marawa tsohuwar ministan finance ya mara mata baya kuma ya nima duk shugabannin kasashen duniya masu ji da shi su mara mata baya domin ta kasance shugaban bankin duniya kuma ta samu ku duba yanda ya marawa ɗaya daga cikin ministocin shi baya Amina wanda a yau yanzu ita ce mataimakiyar shugaban majalisar dinkin duniya idan ba a so irin waɗannan makaman kun ga makami ne da ake iya dora mutum an kuma dora su kuma suna kokari to na siyasa ba a dora mutum ne zai kai kanshi ya shiga a dama da shi kuma ya nuna wa duniya cewa ita za ta iya kuma za ta iya bada abin da ake bukata.
To bari zan dawo gare ka. Madandoka cikin ji abin da shi yayi bayani, wato kusan bisa ga bayanin sa, mata idan har kuka dage kuka yi kwazo kuka yi abin da ya dace, za ku samu wannan makamai ba tare da cewa ku yi tar hukuka kamin a baku ba. Idan kika duba majalisun siyasar nan da yake magana, duk da yake an samu haurawa, amma idan kika duba musamman bari mu dawo nan jihar Plateau, mace ɗaya ne tilo a majalisar dokoki, wancan karo mace ɗaya ce tilo a wancan a matakin majalisar dokokin jiha. Idan kika duba kaman jihar Nasarawa ba mace ko guda ɗaya, ina aka samu wannan akasi?
Zan yadda da shi a wani fanni cewa matan ba mu fito ba, amma mafi muhimmanci shine goyon bayan, muna neman goyon bayan maza, domin dole sai da goyon bayan su. Kamar lokacin da ni na fita, kina da kwazo yin mulki ko kina da mutane sun gan cewa zaki iya yin aiki, amma dole sai mazan sun yadda ke ki shigo zaki iya shigowa. Domin ni namiji ne ya sauka, amma da waɗansu mazan suka zo za su yi tarayya da mu mata biyun, shine ya tashi ce musu a'a, wannan zarafi a ba mata, su ma mu gwada mu gani ko za su iya. To takaddu suna nan, aikin da wani yayi za iya zuwa a duba a gani ya aka yi. Dole ko mun ci ko mun su, muna neman goyon bayan maza. Kamar a nan a Plateau din, za a ce a cikin 17 local governments a ce mace ɗaya ne kawai tilo ta shiga House of Assembly, ai abin kataici.
Ba ma local government ba ma, za ki gani sun kai kusan 20 a
haka yawa su wards din da su sauransu, amma sai a ce mace ɗaya. Ina ganin mazan ne har yanzu ba su yadda cewa mata mun kawo ga lokacin da ya kamata mu ma mu shiga cikin mulki ba. An ana maganar siyasa, menene siyasa? Siyasa shugabanci ne. Mata ya lokaci ya kai mata su tashi yanzu, kada mu zauna mu jira, kuma domin muna da wannan Allah ya riga ya bamu ability na shugabanci tun daga gida, tun daga iyali ne shugabanci ke farawa. Kuma Allah ya riga ya ba mata wannan kwazon na shugabanci, lokaci ya kai, lokaci ya yi mata su tashi. Shi yasa muke takama ko kuma muke yabon ita mamanmu kamar su Pauline Talent, bata zauna ba. Mata su dubi irin waɗannan matan da suka tashi, suna nan suna gwamnati, ana yi da su ana dama da su, lokaci yayi mu tashi, ba wai mu zauna kuma muna ma waɗansu aiki su suke ci sannan su dawo su samu cikin wahala ba.
Ba iyakata kenan ba, idan kuka kasance tare da mu mako mai zuwa, za ku ji irin wahalhalun da Madam Dokas ke ambato. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Binta Musa da ambassador Roda Godwill Jahota, sai Dokas Lekati Suf da kuma ambassador Redwan Jimat Imam, da wakilinmu Zainab Babaji da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Jumbe Hamza daidai da ta sautin shirin a madadin su duka. Alheri ke muku fata alheri.
Kai mata su ne duniya.
Madalla a gaida Alheri Grace Abdu, yanzu kuma ga wannan sakon.
Al'umman Najeriya, ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa,
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da ƴan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan,
batutuwan katin zabe,
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe,
tsaro ga masu kada ƙuri'a,
isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja,
Baraka Bashir daga Kano,
Babangida Shibirin a Lagos,
Sai Madina Dauda da kenan Abuja,
Isa Lol Ikara a Kaduna,
da Husaina Muhammad a Maiduguri,
da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako don ganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Jama'a sai kuma na afuwa ba za mu samu ka muku takaitattun labaran duniya ba saboda karancin lokaci. Amma kafin mu salama da ku bari mu taya iyalan marigayi Alhaji Abdulmumini Abubakar da na Alhaji Sanusi Pijar Ahmad na auren ƴaƴansu Alhaji Usman Abdulmumini da malama Naja'atu Nasu Sanusi Pijar Ahmad za a daura da misalin karfe 9 na safi a ranar 4 ga watan Fabrairu a gidan Malam Ahmadu da ke kusa da Dr. Ibrahim Jalo Restaurant Jalingo Taraba. Masauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shiri da karfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatarwa da kuma Jumbe Hamza, ni Hadiza.